wata kididdiga daga ofishin shirin Kano na hukumar NAPIN mai yaki da fatocin bil'adama ta Najeriya wadda ta kunshi jihohin Kano da Kaduna da Katsina da Jigawa da jihar Bauchi ta nuna daga watan Janairu zuwa makon jiya jami'an shirin sun yi nasarar ceto samari da ƴan mata fiye da 160 daga hannun miyagun mutane da ke kitsa safarar ƴan Najeriya zuwa kasashen Libya da Italiya Bayanai sun fayyace cewa matasan da galibin su sun fito ne daga jihohin shirin kudu maso yammacin Najeriya jami'an na hukumar NAPIN na galabar kubutar da su ne bisa tallafin jandarmomin jamhuriyar Niger akan iyakokin kasashen biyu hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar ta NAPIN ke fama da kalubalen kudade da na kayayyakin aiki Aliyu Abba Kalli shine kakakin hukumar a shiyar Kano.
Duk wasu ofisoshi dai da kake gani na tsaro ba kowanne yake samun ainihin cikakken abubuwan da yake so ba. Duk shekara muna ba da dukkan bukatun mu a rubuce wanda muke ganin daga watan 1 na shekara da kuma zuwa watan 12 da dukkan mutum Abuja kan abubuwan da muke da bukata bangaren wayar da kan jama'a bangaren gudanar da bincike bangaren tafiyar da ayyukan ofis komai yana hannun su. A yanzu dai mota wadda muke da ita ne rayi guda biyu ce wanda kuma muna kulla kusan kananan hukumomi kusan 150. Saboda in ka duba jihar Kano akwai 44 jihar Katsina akwai 34 ga jihar Kaduna ga Jigawa ga Bauchi kuma duk inda aka samu mai laifi daga nan office muke coordinating ake tafiya to amma dai alhamdulillah muna ayyuka na haɗin gwiwa da sauran hukumomi na kasashen waje da kuma kungiyoyi masu zaman kansu kamar su International Organization for Migration da kuma International Labour Organization da United Nations Office on Drugs and Crime jihohi ma suna bakin iyakar kokarin su
amma sai dai kungiyoyi masu zaman kansu na cikin gida waɗanda ke aikace-aikacen yaki da cin zarafin bil'adama da kuma safarar mutane sun ce sakaci da rashin kulawar gwamnati ne ya sanya batun yaki da masu safarar ƴan ƙasa ke samun koma baya
gaskiya shi sabila laifin gwamnati tamannin neman mutane da suke safarin ƙwayoyi ne ƙarfi ne da su cell by cell ne wanda zai kamo daban wanda zai sayar daban wanda zai amfani da wanda aka kamo daban in aka kai ki aka kashe miki naira miliyan 5 sai su ce miliyan 7 zaki biya ki fanshi kanki to su waye suke ni kaina da ne da nake maka wannan bayani nayi aiki tun daga Kano zuwa Libya tun daga kofar ruwa da shiga mota akwai inda ake tara su a Amaradi akwai inda ake tara su a ƙasar Burkina to nafti tana da kuɗin da za ta je izin su Libya ko sauran su ko me ko ai ba su ba ta don ku ya kamata gwamnati ta sa kuɗi a cikin harkar nafti yanzu kamar mu a Kano yanzu in ka je ofishin nafti operation mota kwarara guda hudu ba su da shi amma gwamnati ba ta sa hannu ba alƙalaman sama suke yi ba wai ƙasa suke ba abin da yasa suke yin sama din saboda rashin gwamnati ta shiga a ciki yanzu kamar harkar drugs yanzu misali ai ƙasa yake ba sama yake ba saboda an san ana kama manyan masu shigo da shi
Comrade Ibrahim Garba Maryam kenan na kungiyar Gender Socially Inclusive masu rajin kare martabar zamantakewar bil'adama a Najeriya Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria